أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. يوم جمعة بيد وطن جمال الآخرة شكرا تدور لليهود دارب عند biyar hijiriya wanda ya dace da 14 15 da watan 12 shekara ta 2023 miladiya. Idan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine sunan na al-Imam Abi Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala. Hey, kasancewar ban jin dadi zan mi sunan Abi Dawud kadai da kuma abin nan al-Hidaya wancan bakon littafin da muka rana ya ce wannan ka fara shi rana ya tayi kenan zan mu samu abin da muka samu a sunan Abi Dawud sannan sai mu yi wancan littafin mai albarka. Wannan shine darasin mu na 80 a cikin sunan Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Zan mu tashi ina ga babun al-ittifatu fi salawun in babun nahyi anit talqini. Babu wani babu ne zan mu tashi al-ittifat ne babu al-ittifat na 163. Ta wuce gaba kai na kada. Akwai wanda muka yi magana nasa akwai kwangaba kwan ba tsakanin babuka. Ni dai nan zan mu tashi babu na 163 babu al-ittifat fi salah babun waiwaye cikin sallah. Al-Imam rahimahullahu ta'ala hadisi na 905 yake cewa haddathana Ahmad ibn Salih kawai wanda ga baban ba akan shi bane da tashi yayi gaba ko baya gan shi a cikin littafin shi. Aha. To sai a daga karanta hadisin ina gane. Sujudu alal anfi mun yi sujudu alal anf shine zan mu tashi babu sujudu alal anf to babu na 164 hadisi ɗaya ne ma cikin shi babu sujudu alal anf baban da ke bayanin sujada akan hanci. Hadisi na 907 al-Imam yake cewa haddathana Mu'ammal ibn Fadl akhbarana Isa an Ma'mar an Yahya ibn Abi Kathir an Abi Salamata an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ru'ya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gani fi jabhati ko kuma ala jabhatihi abu sagoshin shi wa ala arnabatihi da kuma gehen hancin shi athruddini gurbi alama ta tabo alama ta laka min salatin bin nasi ta sallah da yayi da mutane ya ma mutane sallah. Wannan hadisin kuma mun ganshi a Bukhari wanda hadisin da ake bayanin daren Lailatul Qadr yana kasancewa ranar kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ra'aytuni asjudu alal ma'i wa din naga kaina ina sujada da ruwa cikin ruwa da tabo da akai sallah asuba kuma aka ga haka shine al-Imam yake kawo wannan nake gani rahimahullahu ta'ala. To nan mahallu shahir kin shi da yake cewa an gani annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi sallan nan yace fi jabhatihi wa ala arnabatihi abusa goshin shi da kuma gehen hancin shi an ga tabo kenan wannan yake nuna hadda hancin yayi sujada ba da goshin kadai ba a sujudu alal amr. Qala Abu Ali, Abu Ali yake cewa hazal hadisi lam yaqra'ahu Abu Dawud fil ardatir rabi'a wannan hadisin al-Imam Abu Dawud mai littafin bai karanta mana shi ba a cikin arda bujarau da littafin na hudu nan gurin babban malami wanda yake dalibin al-Imam Abu Dawud ne rahimahullahu ta'ala shi nan gurin yake bayanin cewa a bujarauwa ta hudu wannan hadisin shine al-Imam al-Hafiz Muhammad ibn Ahmad al-Imam al-Lu'li'i al-Basri a cikin muqaddima in har mutun yana tunawa yana cikin manyan marawaita daliban Imam Ahmad al-Imam Abi Dawud marawaita sunan Abi Dawud a cikin littafin shi al-Imam al-Lu'li'i nuskha shi tana cikin afdalun nusakh. To Allah mushi rahama yake cewa a cikin arda ta hudu al-Imam bai karanta mana wannan hadisin ba kenan a cikin nuskar wani dan yaga babu shi ba abu mamaki bane dan al-ardar rabi'a kenan kaga sabka ha hudu suka mushe da dalibai bayan ya wallafa shi kamar yadda muka sani magabatan bayan Allah musu rahama sun wallafa littafi kuma suna sabke shi miraran wa tikraran tare da dalibai kahin Allah ya musu rasuwa al-Imam Malik shekara wajen 40 yana karantar da mu wadda kuma haka nan al-Imam al-Bukhari wajen mutun 110 suka lakanci sahih al-Bukhari daga bakin shi to haka al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala shi ma wajen karantar da littafin gashi hasabka ta hudu al-Imam al-Lu'lu'i yake bayanin cewa wannan hadisin a sabka ta hudu bai karanta mana shi ba hadisi babe na 100 da ya akwai sharhin shi yace aure da fihi ya kawo hadisin Abi Sa'id al-Khudri wanda magana ta gabata akan shi wala hujjata fihi liman istadalla bi ala jawaz al-iktafi bil anf li anna sayaqu annahu sajada ala jabhatihi wa arnabatihi amma wasu wanda suke ganin cewa bai ya wadatar mutun yayi sujada akan hanci kadai banda goshi babu hujja akan wannan tunda nan annabi sai da aka faɗi da goshi da hanci aka ambata ba hancin kadai ba babu nazar fi salla baban kallo cikin sallah na 165 kenan hadisi na 908 al-imam yake cewa hadathana musaddad akhbarana abu muawiya ha wa akhbarana usman ibn abi shayba akhbarana jarir wa hadha hadithu huwa atam wannan shine hadisin shi kuma shine mafi cika yace anil amashi daga amashi anil musayyab ibn rafi an tamim ibn darfat ad-da'i an jabir ibn samura qala yake cewa qala usman ibn abi shayba usman ibn abi shayba yake cewa qala sai yace dakhala rasulullahi masjida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallaci fara'a fihi nasan yusalluna sai ga wasu mutane suna salla rafi'i aydihim ila sama suna daga hannuwansu zuwa ga sama sun mattafaka sannan suka yi ittifaki marawaitan su guda biyu zan muga suwa yake nihi faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yantahi yanna rijalul lalle wasu mutane su hanu yusqisuna absaruhum ila sama suke daga kallansu zuwa ga sama musaddad yake cewa fi salati a cikin salla aula tarjiu ilaihim absarun ko kuma idanuwansu suki komowa gare su nan gurin al-imamu Abu Dawud ya yi amfani da raba ma kowasu marawaita lafazin da suka yi amfani da shi wanda mutum bai nura ba sai ya cakude mishi abun a nan gurin cewa akai an Jabir ibn Samura mun nura da kyau an Jabir ibn Samura kuma aka ce qala Usman ibn Abi Shayba Usman ibn Abi Shayba shi ku ga hicen malamin sa al-Imam Abi Dawud ne ma'ana ba sahabi bane balle a ce qala Usman ibn Abi Shayba qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ana a cikin ruwaya shi yace dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjida a nan gurin da yake cewa qala Usman yana nihin ai zada Usman fi ruwayatihi dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjida ila qawlihi ila sama nan da yace qala Usman yana nihin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallaci daga nan gurin da khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam almasjida fara'a fihi nasun yusalluna har zuwa ila sama'i wannan a cikin ruwaya Usman ibn Abi Shayba ne shi yasa aka ce qala Usman ibn Abi Shayba walam yazil hadha al-kalam musaddad amma musaddad bai kara wannan magana cikin ruwaya shi ba saboda haka ne ce hadisin Usman ya kasance shine atammu min hadisi musaddad ya hi cika game da hadisin musaddad yace sun mattafaka sannan sai suka yi ittifaki da musaddad da Usman cewa la yantahi yanna rijalun yusqusuna bi awsarum ila qarshi zuwa kuma nan da musaddad da ruwayan musaddad da ruwayan Usman ibn Abi Shayba da sai ta zo daya akan ambatar wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam marfu'iya wa fihi an-nahy al-akid cikin wannan hadisi akwai hani mai tsanani wal wa'id ash-shadid da mummunan narko fi rafa'il absar ila samaa wajen mutun ya rika daga idon shi cikin sallah qadi iyad yake cewa malamai sun yi sabani wajen karhancin daga ido zuwa ga sama daga ido zuwa sama cikin addu'a cikin gurin da ba sallah ba shurai da wasu malamai suka hana amma wasu malamai sun halitta shi suka ce dan saboda sama ita ce al-qibla ta addu'a kamar yadda ka'aba al-qibla ce ta sallah wala yunkiru rafa'a basari ilaiha ka ba ila rafa'u al-yad inka ce ba za a yi inkarin daga ido zuwa ga sama ba kamar yadda ba za a yi inkarin daga hannu ba lokacin addu'a haka Allah madaukin sarki yake cewa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun a sama arzikin ku yake da abin da aka muku alƙawari amma Ali al-Qari yake cewa nazirin fika yana kallon wannan magana ta al-Imam al-Qadhi Iyad yace fihi anna rafa'ul yaddi fi du'a'i ma'thurun wa ma'mur amma nan gurin bambancin magana inda ta cakude yake ma al-Imam al-Qadhi Iyad radi yace inda ya cakuda magana daga hannu in za a yi addu'a wannan shi abu ne ma'muri an kawo shi cikin hadisi amma daga ido ko wannan an yi hani a gare shi kenan ba za a yi kiyasan abinda aka yi hani ba da kuma abinda aka yi umarni a cikin shi daga wannan kamar yadda ina ga mai iziya ne a cikin wannan a cikin mutun ya kare azkar na addu'a yace yarfa'u darfahu ila sama ya daga kallon shi sama yayi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah madogara shi wannan magana ta al-imam al-qadhi'iyyah amma batta da hujja batta da tushi daga hannu shine tabbatacce a wajen addu'a ba daga huska ta kalli sama ba da zatan cewa ita ce al-qibla addu'a kamar yadda yazo cikin ibn al-jazari ambata cikin adabid du'a munzire yake cewa wannan hadisi muslim ya huddo shi hadisi na 909 al-imam yake cewa haddathana musaddad akhbarna yahya an sa'id ibn abi aruba an katada anna anas ibn malik haddathahu cewa anas dan malik ya ba su labari kala yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma balu aqwamin ya samu wasu mutane yarfa'una absarahum fi salatihim suke daga idanuwansu zuwa wannan su cikin sallar su fashtadda qawluhu fi zalik maganar annabi tayi tsanani cikin wannan abun faqala har yake cewa la yantahiyanna an zalik laysa hanu gami da haka awla tukhdafanna absarun ko kuma a fauce idanuwansu a warce idanuwansu ta yadda ba za su komo gare su ba a nan gurin al-imam al-bukhari yake cewa ya kara cewa ma balu aqwamin yarfa'una absarahum fi salati sai kara cewa ila sama'i muslim ko ya kara hadisin abi huraira inda du'a'i al-hafiz yake cewa fa in hamal al-humil al-mutlaq ala al-muqayyid hadha iktada iktisas al-karaha bi du'a'il waqi fi salah idan wannan aka dauki al-mutlaq aka dauke shi aka hauda akan muqayyid sai ya dauki cewa karhancin wannan ke bantacce ne a gurin addu'ar dake cikin sallah mutum yana cikin addu'a cikin sallah kuma kamar al-qunut masalan addu'a ce cikin sallah sai zamana yana yin ta kuma yana daga kanshi sama haka yana daga kanshi sama wannan annabi alayhi salatu wassalam yake ni ibn majah ya huddo shi da ibn hibban daga hadisin umar ba tare da kaidi ba lafazin shi shine la tarfa'u absarakum ila sama'i ya'ni fi salah kada ku daga idanuwanku cikin sallah zuwa ga sama wanda ya huddo shi ba tare da kaidi ba muslim ta hanya jabir ibn samura da dabarani ta hanya hadisin abi sa'id al-khudri da ka'ab ibn malik haka ibn abi shayba ya rawato shi daga hanya ta hisham ibn hasan daga muhammad ibn sirin yace kanu yarta fituna fi salati sun kasance suna waiwaye cikin sallar su sai da aka sauko kada aflahal mu'minun allazina fi salati khashi'un fa aqbalu ala salati wa nazaru amamahum suka fuskanci sallar su kawai suke kallon gaban su sai kasance suna so mutun ya kasance idan shi ya rika kallon gurbin sujada shi daga saukowar wannan aya nan da yake cewa aula ya kutafanna ko kuma a fauce musu idanuwansu al-imam shaukani cikin nailul awdar yake cewa la yakhlu al-hal min ahli al-amrayn imma al-intihaa wa imma al-ama huwa wa'idun azimun wa tahdidun shadid yace abinda annabi yake nini daya cikin biyu ne abinda zai abku imma su hanu imma a fauce idanuwan nasu kuma wannan mummunan narko ne wa idlaqu yaktadi bi annahu la farqa baina an yakuna inda du'a wa inda ghayrihi idza kana zalika fi salah yace da annabi yayi idlaqin abun kawa babu wani kaidi sawa'un a lokacin addu'a ne ko ba a lokacin addu'a bane ko lokacin qira'a ne ko yausha ne ba a dai daga ido zuwa ga sama ko da yausha a cikin sallah kawa shine hanin wal illati fi zalika annahu idza rafa'a basaru ila samaa kharaja an samtil qibla yace dalilin da yasa illa da tasa akai wannan hanin idan mai sallah ya daga kallon shi zuwa ga sama ya huta daga kallon al-qibla ya kauce ma kallon al-qibla kuma ya huta daga siffa ta mai sallah shi yasa mai ahadari yake cewa wal hay'atul ma'lumatu fi salafi sujudi war ruku'i wa kaza siffa sananna ta sallah kada ya zamana kana sallah ka kalli can ka waiwaye ka kalli sama ba siffa bace ta sallah wa zahiru anna rafa'ul basir halu salati haramun yace zahirin magana daga ido zuwa ga sama lokacin sallah haramun ne dan saboda uqubar da aka ce ko a warce idan kai zama ka koma makaho bai kasance sai ga muharram duk abinda aka hado ta uquba mai kabri to ka tabbata haramun ne abin ba makaruhi bane yace amma shahararren magana wajen malaman Shafi'iyya su sun tahi cewa abin nan ne makaruhi ne Ibn Hazm ya yi mubalaga ma yace idan mutun yayi sallar shi ta baci gaba daya hadisi na 910 al-imam yake cewa haddathana Usman ibn Abi Shayba akhbarana Sufyan ibn Uyayna an az-Zuhri an Urwa an Aisha qalat tace salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khamisatil laha alam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah cikin wata riga wadda tana da alama tana da zani fa qala sai yake cewa shagalatni alamu hazihi alamomin wannan zane na wannan riga sun shagalar da ni a wata ruwaya yace alhatni an salati ta shagalta da ni game da sallata yace izhabu biha ila abi jaham, ku je da wannan riga zuwa ga abi jaham, wa atuni bi anbijani, yace ku zo mini da anbijaniya ta shi nau'i ta riga kamar yadda zan mu gani. Nan gurin abi jaham shine ubayd ibn amir ibn huzaifa al-qurashi al-adawi, sahabi ne sananne. Annabi yake bance shi da cewa akai mushi wannan riga dan shi ya bashi kyautatta, shi ya bado kyautar mai zanan wannan, shi ya ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar nan ba aka kissa ba, amma asalin riga abu jaham shi ya ba ma annabi ita kyauta da yaga a cikin yadda zo cikin muwadda mun sha karanta shi sodiya ta hanyar Aisha cewa ahada abu jaham ibn huzaifa ila rasulullah khamisatul laha alamun fa shahida fiha salah falamman sarfa qala ruddu hazihi alkhamisa ila abi jaham, kaga abu jaham ya bado mushi kyautatta. Ya zo a wajen Zubair ibn Bakkar, ma abin da ke saba ma wanda yake cewa ta hanyar mursal cewa riga biyu ce ya bado mushi bakake guda biyu, yasa daya daya ya tura ta zuwa ga Abi Jaham ya maida ta. Daga Abi Dawud wata ruwa yake cewa a kawo mushi rigar da ta kasance kira kurd ce kamar yadda zan mutarda ta ruwaya ga ta can. Faqila aka ce ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, kanat khairan min kurdi kama qala wal hafiz, hadisi na 911. الإمام كتشه حدثنا عبيد الله بن معاذ أخبرنا أبي أخبرنا عبد الرحمن يعني بن أبي زناد قال سمعت هشام الناجي هسام يحدث عن أبيه ينا بعد حديثي دقى بابنش أنا آئشة بهذا الخبر دقى آئشة دوانا حديث قال سيكي تيوا وأخذ كرديا سيكي تواكي لكرد كان لي أبي جهم ودتكي تا أبي جهم تي فكيل سيكي يا رسول الله يا مايكين الله الخميسة كانت خيرا من الكردي khamisa kin ai tahi alkhairi gami da wacce tufar da take kira ce ta alkurd kurdi. Nan gurin yuqal kabash, nan gurin ana cewa ana kabash Abu Jahm da ake cewa anbijaniya, asalin rigar da aka kira ta anbijaniya. Anbijaniya kamar yadda al-Imam Sa'alabi yake cewa kabshun, ana cewa kabshun anbijani idza kana multaffan kathira sufi, idan tufa rago ya kasance mai yawan gashi shi ake cewa anbijani. Tufa ana ce mata anbijaniya in ta kasance mu kashe saluloli da Allah, mu kashe su da ta fara kawo musa wannan muda abiyo. Wa kisa'un anbijaniyun kazalika, haka dan tufa in ta kasance mai gashi ce irin barmusha mai gashi ita ake ce ma anbijaniya. Kenan wannan tufar da ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance mai gashi ce irin tufa ce mai gashi, shi yasa ake ce mata anbijaniya. Amma Abu Musa al-Madini yayi inkarin wanda ke cewa an nasaba ta ne zuwa ga Manbaj, wani gari wanda yake sananne a Sham, wasu sun hada haka. Sahibu Siha yake cewa idan an nasaba abu zuwa ga Manbaj futihat ba'uhu, he a ce manbijaniyun ba an ce anbijaniyun ba. Akhrajuhu makharajan manzaraniyun, haka ne dai kawo maganuna malaman lugha. Na yace wa akhaza kurdiyan, sai ya riki tuha kurd rida'an ni kurdi al-kurd bidammi da dammi ake yin shi, wa yashbihu an yakuna rida'u mansuban ila kurd ibn amri, tana yiwa kasance tuhaq wanda ake kira da kurdiyu an nasabata ne zuwa ga kurd ibn amr ibn amir ibn rabi'a ibn sa'sa'a, wa kana amru ya kasance amr ibn amir yalbasu kulli yawmin hulla, kullun yana sa tuha mai kawa mai kyau, idan rana ta zo a ƙarshe mazzaqaha sai ciccira ta la tulbasu ba da hudan ka wani ya sa ta bayan shi. Shi mutum ne mai alfahari, mutum ne mai ji da tuha, duk radda ya sa wannan tuha gobe ba ita ba zai sa, kuma dan ka wani ma ya sa ya tsatsaga ta. Haka zan da bada nasbuhu abul yaqzan, wannan ana zancan sha'anin jahiliya ne, ba wai cikin lokacin ana cikin addini riko da addini ba. وقال الفاضل محمد افند الكردي انه كرد بن نعمان بن كوش بن هام har zuwa karshen bin nuh, yana da cikin kabila ta annabi nuh, kabiloli ne masu yawa wanda suna koma zuwa kabiloli guda hudu wanda kauran da kalhar da allar dukkan su suna daga cikin kabilolin su wanda inda galibi ake samun su a yanzu. Babu na 166, babu rukhsa fi zalik, babu yin rangwame cikin hakan kin. Abu Dauda yana da wannan tsarin dama mun gani a cikin manhajin shi tun lokacin da muka fara salittai. Hadisi na 912, al-Imam yake cewa haddathana Rabi'u ibn Nafi, akhbarna Muawiya ya an ibn Sallam ibn Ziyad ibn Zaid annahu sami'a Aba Sallam, ya ji Aba Sallam qala, yana cewa haddathani Saluli, Saluli ibn Abi Kabsha an Sahal ibn Hanzaliya qala, yake cewa suba bi sala'anta da sallah, ya ani salatu subh, yana nihin sallah asuba. faja'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa yaltafitu ila shi'ab, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yana waiwaye zuwa cikin kwalirika kwazazzabi shine ashab. Kala Abu Daud, Abu Daud yake cewa wa kana arsala farisan ila shi'ab, annabi ya kasance ya aika wani mahayin doki zuwa kwazazzabi minan layli, da daddare ya harusu yake yayi gadi wanda zai yi gadi ana cikin hali na furgici na tsoro game da makiya kasu zo. Nan babun nazaru fi sala ne muka yi, go babun nazaru fi sala an kawo hadisan hani, to kuma nan gurin sai ya kawo babun rukhsata fi zalik, babun rangwame game da haka, to sai ya kawo hadisin da ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura an tada sallah amma kuma yana kallo saboda sha'anin jihadi ne, shi yasa yake wannan kallon a cikin sallah. Wal hadisu akhrajahu al hakim, hadisin hakim ya huddo shi yace yana kan sharadin Bukhari da Muslim. Hazimi yace al imamu Abubakar al Hazimi yace hadisi ne hasan. Hazimi yana dalilan al itibaru fil nasikh wal mansukh min al asar, an nasikh wal mansukh cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da alqurani akwai. Hazimi yana cikin manyan malaman da suka yi wallafa mai kyau cikin wannan. Kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaltafitu fi salati yaminan wa shimalan, abinda ya rawaito kin yake cewa annabi ya kasance yana waiwaye dama da hagu cikin sallah, amma wala yalwi unqahu khalfa zahari, bayya juyo da bayan shi gaba daya kalli baya gaba daya waiwaya, duk da waiwaye wayan na maslahan ma irin wannan ba dai waiwaya baya. Yace wannan hadisin garibi ne, al-Fadl ibn Musa shi ya kade ta gare shi daga Abdullah ibn Sa'id ibn Abi Hind muttasil a matsayin muttasili, amma wani shi ya kawo shi a matsayin mursal daga Ikrama. Kala sai yake cewa qad zahaba ba'du ahli al-ilm, wasu daga cikin malamai sun tahi akan wannan, suka ce babu waiwaye a cikin lahi, babu lahi cikin waiwaye cikin sallah, matukar mutum bai juya gaba daya ba. Wannan shine mazhabin al-Imam Adha da Malik da Abu Hanifa da daliban shi da Auza'i da malaman Kufa. Sannan Hazimi cikin baban sai kawo hadisi ya kawo tabbas cewa babu munakaba cin juna, cin karo da juna tsakanin hadisan guda biyu, da wancan da wannan da yake na hani gawi da waiwaye da kallo cikin sallah, da wannan hadisin da aka kawo Hazimi yace babu cin karo da juna, dan tana yiwa ya kasance kwarin nan da kwazazzaban da aka ce annabi yana kallo, tana yiwa ya kasance a wajen alqibla yake bai buƙatar waiwaye ko kuma ya karkata wuyan shi ko ya kallo wani waje. Wasallalla ala nasahil ittifaq, sai yayi nuni akan cewa shi waiwaye mansuhi ne, an shahe shi a cikin sallah da asar kin da Ibn Sirin ya huddo ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi tsaye zuwa ga sallah sai ya kalli nan wajen, ya kalli nan wajen, da aka sauko kada aflahal mu'minun kamar yadda ya gabata sai aka tsaye da waiwaye a cikin sallah. Yace wannan duk da mursal ne amma yana da shawahid, yana da shawahid, an kafa mishi hujja da hadisin Abi Huraira yace inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza rafa'a basarahu ila samaa fa nazala allazina hum fi salatihim khashi'una, fa nazala sai Allah ya sauko cewa allazina fi salatihim khashi'un, annabi ya kasance idan ya shigo sallah yana daga idan shi zuwa ga sama, sai Allah ya sauko da wannan aya sai aka abin nan sai aka shahi waiwaye cewa an hana. Babu na 167 babul amal fi salah, kenan dai a takaicecen an hana waiwaye da kallakalle cikin sallah, amma da maslaha ta zo kamar ta sha'anin jihadi wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake kallo kallon wajen, shi ma kuma ba waiwaye bai juya bayan shi ya kalla imma dabara ko kuma gaban shi. Babul amal fi salah, babun aiki cikin sallah. Hadisi na 913 al-Imam yake cewa hadathana laka annabiyyu akhbarana Malik an Amir ibn Abdullah ibn Zubair an Amr ibn Sulaym an Abi Qatada anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli, ya kasance yana sallah, wa huwa hamil Umama bint Zainab, yana dauke da Umama bint Zainab ibnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
masu gara mutane da musu jirin sai an furkin nan ne masu gara.
Yace fa iza sajada wada'aha, idan yayi sujada sai ya ajjeta, wa iza qama hamalaha, kuma in ya tashi sai ya dauke ta, ita Umama jika shikenan annabi alaihi salatu wassalam. Hadisi na 914 wanda duka shine dai, yace al-Imam haddathana Qutaybah an ibn Sa'id haddathana Lays an Sa'id ibn Abi Sa'id an Amr ibn Sulaym az-Zuraqi annahu sami'a Aba Qatada yaqulu, yaji Aba Qatada yana cewa bainama ko kuma bainana hanu fil masjid julusun, ko julusan wani lokaci muna zamne cikin masallaci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kharaja alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muna zaman kai babu ci a tare da manzon Allah kharaja alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hamil umama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya huto cikin mu yana dauke da umama binti abil as bin rabi babanta kenan wa ummuha ma'iyyata ita ce zainab binti rasulullah sallallahu alaihi wasallam zainab diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya sabiya tana yarinya karama ya hamiluha ala atiqihi yana dauke da ita abusa wuyan shi annabi alaihi salatu wassalam fasalla rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya ala atiqihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah tana busa wuyan shi yadauha idza raka'a ya ajje ta idan yayi ruku'u wa yiduha idza qama kuma ya maida ta idan yayi tsaye hatta qada salatahu ya fa'alu zalik sai da ya gama sallah shi ma aiki alaihi salatu wassalam yana aikata haka a cikin sallah kuma kaga wannan aiki ne a cikin sallah hadisin yana nuni akan irin wannan aikin an yi rangwame a gare shi cikin sallah babu lahi sawa'un cikin sallah farilla ne ko nafila ma mu ne ko mutun daya ko liman ne kamar da ruwaya da zata zo ta bayyana cewa baina ma nahanu nan tazur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lisalati fi salati zuhur wal asr hadisin har zuwa karshe kuma yadda yazo cikin sahihi muslim wa huwa ya ummun nas fil masjid yana ma mutane limanci cikin masallaci idan ya halitta a ga matsayin liman wanda shine jagora to kuma wanda yake ba shi ba mamumin babu ya aula a ce ya halitta irin wannan nawawi yake cewa hadisin malik da daliban shi sun dauke shi akan cewa nafi cikin nafila ne aka yi wannan sun yi hani gami da cewa cikin farilla ayi irin wannan aikin a rika daukan yaro ana sabkiya ana ajjewa a rika dauka ana ajjewa yace wannan yana da uya haza tawilu fasid wannan tawili ne batacce cewa cikin nafila ne dan cewa ya ummun nasar ke cikin sahihi muslim a nafila da rana zai zo yana limantar mutane ruwaya sahihi muslim ta masu malika raddi cewa ba cikin nafila bane cikin farilla ne wasu daga cikin malikiya ma suka yi da awar cewa mansukhiya ce dan saboda su ganin su aikin yayi yawa ya juzul amalu yasiru fi salah ganin su wannan yayi yawa a ce tun harkon sallah a dauki yaro a aji kuma in za a binna aikin yayi yawa zai bata sallah suke ta mishi tawila ta masu yawa ba'adun kuma irin wannan tawilin da yawanci malamai sun aza wasu malaman mazhaba in sun aza ka'ida su ta usulin usul asalin su cikin usul na ka'ida suna samun wannan tawila ta da dama ibn hazm wannan da ya tahi akan cewa yarinya tana warware idan mutun ya taba yarinya tana warware arwalla ko da jinjira ce ko yanzu aka ai hota ko yanzu aka ai hota likita da arwashi mujarradin dai sunanta mace ce in dai mujarradin sunanta mace ce to kawai ta warwar arwalla wannan kuma irin wannan shi ma sai musu tawilin cewa la Allah annabi da kai shamaki tsakanin shi da ita ba haka bane ya dauke ta to duka irin wannan suna da wannan malamai kuma ba daukan shi ake ba wannan su ma na malikiya cewa cikin nafila ce ba za a dauki wannan ba kuma wasu su ma sun ce wannan khasun ne bin nabi yake banta ga annabi sallallahu alaihi wasallam khususiya ce wasu ma sun tayi akan cewa darura ce yace dukkan su wannan da'awa ce ta banzawa da ba ta da dalili kuma abin mayarwa yace babu dalili da ya nuna kai cewa darura ce ma'ai ya tabbatana duk garin arasa wanda zai rike diyasa annabi zai sallahe darura ta kama yazo yana dauke da ita garin Madina guda a ce an rasa maccen da zata rike yarinya sai annabi ya zo da ita balle gidan shi maccen nawa adda kai a ce darura ta sahi ya taho da yarinya yana zai yi renanta yana cikin sallah babu maganar darura yace kawai magana daya ce magana sahihiya sarihiya kyarar kawai halacci yake nunawa duk wanda ya saba ma wannan ya saba ma shari'a yace dan adam ga baki dayan shi abin nan ne mai tsarki ne kuma abin da ke cikin shi na najasa an yi rangwame a gare shi nan saboda kasancewar cikin abin ga cikin ma'idakin shi yake tuhata yara kanana da jikin su ga baki daya duka masu tsarki ne dalili na shari'a kuma sun yi nuni akan wannan kuma ayyuka cikin sallah ba su bata sallah ko da ayyuka ne sun raraba annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata wannan dan saboda nuna halaccin haka ba a buƙatar wani tawili akan cewa kamar yadda mai sharhi yake bayani hadisi na 915 al-imam yake ce haddathana muhammad ibn maslamah al-muradi yace akhbarana ibn wahab an makharama an abihi an amr ibn sulaym az-zuraki qala samitu abaqatal al-ansari yaqul naji abaqatada yana cewa ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam linnas naga annabi sallallahu alaihi wasallam mutane sallah wa umama binti abil as umama binti abil as ala unukihi tana kan wuyan shi fa iza sajada wada'aha in yayi sujada sai ya ajje ta in yayi sujada sai ya ajje ta to nan gurin ma akwai wani wanda yayi tawili ban sani ba ko anan ne na ganshi yayi tawilin cewa cikin su cikin su malaman malikiya ne ko su malaman sun yi tawilin cewa anasin ai ba inda aka ce annabi shi yake daukan ta la Allah tana yiwa in yi sujada ne ta hau kuma in yi sabka in yi zo ta sabka in yi sujada ta hau kenan wannan ba za a raba mishi ba cewa shi yayi aikin to ga irin wannan tawili mai nisa dan saboda kare abin nan mazhabin da malamai suka tai akan shi tawili ne ba'id wanda malaman hadisi wasu yarda da shi Abu Dauda yake cewa lam yasma makharamata min abihi illa hadisan wahidan makharama bai taba jin hadisi daga baban shi ba sai hadisi daya kenan wannan nuni ne game da rauni ai kare yake cewa hiya hadisi witr shine hadisin witri a cikin khulasa yake cewa Abu Dauda yake cewa lam yasma minhu illa hadisul witri makharama bai ji hadisi daga baban shi ba sai hadisul witri kenan yana so nuna maka cewa wannan hadisin 915 munqadi ne akwai inqida'i da aka ce makharama an abihi makharama daga baban shi hadisin akwai inqida'i dan a rayuwar shi hadisi daya rawaito daga baban shi hadisin mutiri wannan ko ba shi bane kenan wannan ita mai rauni ce kuma kamar da muke faɗa kawo hanya a ce wannan hanyar mai rauni ce ta hadisi ba ita ba take nuna cewa hadisin gaba ɗaya bai inganta ba ka ganshi a Bukhari akwai shi gashi a sunan muslim a sahihi muslim har mun ga ma cewa ya ummun nasa gashi a sunan abi dawud da tirmizi kutubu sita duka akwai shi amma kuma ga wata hanya ta shiwo da take mai rauni ce ga Abu Dauda ya nuni akan ta kaga yana yiwa kasance yana da hanyoyi biyar ko goma masu inganci amma wata daya mai rauni kuma ka'ida ta malaman hadisi yanzu ka taho baka da ƴancin ka dauko wannan makharama din kai hujja da shi sai a ce maka mai rauni ne kawai ba za a yi aiki da shi ba duk da an san cewa abin da yake dauke da shi kin akwai mai sahihi da kashi a Bukhari shi zaka kawo kai hujja da shi sahihin amma ba wannan hanya mai rauni ba ba wannan hanya mai rauni ba kuma lalata hanya guda ɗaya ba shi yake nuna cewa hadisin a takeice da in mutun yayi an ce haza hadisin da'if ko haza hadisin mursal ko haza hadisin kaza kai tunanin cewa kawai an tashi daga aiki magana ta kare anan ma aka tono aikin aiki ne ba karami ba wanda zai biyo baya binciken yazo ta wata hanya ingantatta ko kuma yazo ta hanya wanda in an gama su suna iya haduwa su tashi su yi kari ko kuma ya kai matsayin ayi shawahid da shi ko ya kai matsayin itibar da shi ko ya kai matsayin mutaba'a da shi hanyoyi ne aiki ne mai ba karami ba in aka ce da ifi ne kan mutun ya gara an ce da ifi ne magana ta kare malamai suna da aiki mai yawa hadisi na 916 halimam yake cewa haddathana yahya ibn kharif akhbarana abdul a'la akhbarana muhammad ya'ni ibn ishaq an sa'id ibn abi sa'id al maqburi an amr ibn sulaym az-zuraqi an abi qatada sahibi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma abucin manzon allah sallallahu alaihi wasallam mu misalin ma da muke bada na hanyar hadisi misali yanzu nan gurin kace daga nan zuwa birni zaka aka ce maka ai wannan hanya tana gurin batta da kyau kakkabi ta to kawai ana maka nihin cewa kakkaje birnin gaba ɗaya ma ka fasa kawai babu wata hanya da zata kai ka har abada ba fasa ba zaka yi ka shiga binciken wace hanya kuma zata fudda ka kabi ko wannan ko ta nan ko ta kewaye ko ta ina wannan ta to haka ma sha'anin hadisi dan an ce maka wannan hanya mai rauni ce saka gaugawa cewa babu gaba daya ta tashi daga aiki a sai an yi bincike na karshe kuma da manyan malamai sun yi ai bincike na karshe da gano sai Ibn Hajar sana da littattafai masu wannan aikin kawai wannan shine aikin su at-talkhisul habir fi takhrij ahadisul waqi'a fi sharhil kabir da su al-imam az-zaili cikin nasabur raya aikin su kenan samo ma masu rauni mahuta samo fa hadisi masu rauni mahuta fanni ne mai zaman kanshi yace bainama nahana nantazuru rasulullah sallallahu alaihi wasallam salati fi zuhuri wani lokaci muna sauraron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna jiran shi cikin sallar azhar aw al-asr ko la asr wa qarda ahu bilal lis-salat bilal ya kira shi cewa azo ayi sallah iz kharaja ilaina sai ga annabi ya huto mana iz wannan fujaiya ce kawai sai gashi ya huto mana wa umama binti abil as binti ibnatihi he umama diya abil as diya shi jika shi kenan ala unukihi tana wuyan shi faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama kai sai annabi yayi tsaye fi musallahu cikin gurin sallar shi na liman kenan wa kumna khalfahu muka tsaya bayan shi wahiya fi makani ha tana a gurin ta allazi hiya fi inda take kin qala sai ce fakabbara muka sai yayi kabbara fakabbarna muka yi kabbara kaga yanzu nan gurin liman zai wannan abin za a yi mishi ta a ce sallah zaka shigo mutane da yaro da yarinya a wuya qala sai ce hatta iza aradu arada rasulullah sa an yarka ha sai da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ruku'u akhazaha sai ya dauke ta fawda aha ya ajiye ta kaga tawilun wancan wanda ke cewa mai yiwa ita ke hawa da kanta take sabka da kanta ya tashi daga magana an ce akhazaha fawda aha kuma damiri ga annabi yake koma summa raka'a wa sajada sannan yayi ruku'u yayi sujada hatta idza faraga min sujudihi ha sai da ya gama daga sujada shi summa qama akhazaha sannan ya tashi kuma sai ya rike ta farar da haifi makani ha maida ta gurinta inda take kenan ko wuyan shi ne ko aka hada shi ne fama zala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna zalik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana aikata haka fi kulli raka'a cikin kowace raka'a ta farga min salati ya sai da ya gama sallar shi gabaki daya kenan kaga wannan tun daga harkon sallah har karshe nan gurin a cikin wannan hadisi yake cewa summa qala al-khattabi al-imamu al-khattabi rahimahullahu ta'ala yake cewa فإذا كان عالم الخميس يشغلهم عن صلاته يستبدل بها الانشبجانية فكيف لا يشغل عنها بما هذه صفته من الأمر نان غورن الإمام الخطاب يا رسول شيكارا تا 388 manyan manyan malaman hadisi rahimahullahu ta'ala harko wanda ya fara ma sunan Abi Dawud sharhi ma'alim sunan da sharhin sahih al-Bukhari da yayi shi takaitacce to nan gurin khattabi ya tafi cikin wanda ba su yarraba da wannan aikin cewa yayi yawa wannan aikin a cikin sallah an yi shi yake cewa idan har za a ce alama zane dake cikin tuha ya shagaltar da annabi gami da sallah har an dauki riga an maida ga wanda ya bada ta to min babu aula a ce wannan aikin bai kamata a yi shi cikin sallah ba na dukan yaro da sabke shi da ajiye shi sai al-Imamu an-Nawawi ya biyo bayan shi da raddi yace amma qadiyya ta khamisa dan saboda ita qadiyya ta khamisa ta riga mai zane ita dan saboda yace tana shagaltar da zuciya ba tare da wata fa'ida ba amma daukan umama wannan kuma yana shagaltar da zuciya amma da fa'ida mutun ne ake dauki fa yatarattabu alaihi fawaid yana da fa'idodi wa bayani qawaid da bayani na ka'idodi wanda muka ambace su sai ya kasance yace wannan daukan da aka yi ta akwai fa'ida sama da daukan riga wace fa'ida za a dauka banda shagaltarwa amma ita kuma yarinyar da aka dauka da shagaltarwa amma daukan mutun ne daukan abun gani mutun ne akwai fa'ida yace fa sawabul ladzi la ma'adil anhu annal hadisu kana li bayan al jawaz wa tanbihu ala hadhihi al fawaid fa huwa ja'izun lana wa shar'un mustamirrun lil muslimin ila qiyamis sa'a al imam an-nawawi yana raddi ga khattabi yace kawai magana ta gaskiya wanda babu karkacewa ba kwana a gare ta shine cewa hadisin annabi yayi haka dan ya nuna mana halacci kuma ya nuna mana cewa wannan abun halak ne gare mu daga nan har zuwa tashin kiyama babu wani an ce yace wa fil hadisi a cikin hadisin akwai dalili akan cewa anna lamsu zawatil maharim la yanqudu tahara cewa taba wanda take muharrama bai warware arwalla wa zalika li annaha la yulabisu hadhihi mulabasa illa wa qallama sabi ba'd adaiha wannan kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam dokanta da yayi tabbas sai wani jikin shi ya taba jikin ta amma rike muharrama ce kuma doriya akan haka ma yarinya ce karama kuma dalili ne akan cewa tuhay yara da gangar jikin su tsarki gare shi matukar ba a gana jasa ba wa fihi anna kenan ba a mutum ko uwa ko ma'aihi ko wani gida dai da yaro ba ka ce ba kawo ban daukan shi tunda ban san ba jikin shi ko da tsafta ko ba tsafta shi da ko ne wani tsari yake in dai ba ka gani ba da idan ka babu zancen ka ce tunda ina sallah ya zo ya gogun mini kawo sallah ta baci kuma dalili ne akan cewa cikin hadisin nan aiki dan kadan bai bata sallah kuma cikin shi akwai cewa mutum idan yayi sallah a cikin hannun rigar shi ko kuma cikin aljihun shi ko kuma cikin wuyan shi akwai wani abu sallar shi ta wadatar nan mai hadari ne ko mai ishmawi ke bayanin hamal shay'in fi kummihi aw fi jaybihi cikin makaruhat ne cikin makaruhai ne ko makaruhan sallah ne to abin da yasa bai tai kan haramci ba wannan hadisin da wannan hadisin suke kiyasi cewa idan har ya halitta a dauki mutum to kuma daukan wani abu a abun nan min babu aula a ce bai zama na haramun ba kamar da muke faɗa wannan kananan littattafan Allah musu rahama da jin kai in ba wanda ya karatu bai sanin kimar su mutum yana ga ahadari dan karamin littafi ne gani zai ma bai san ba bai ganin cewa to wannan hada shi hada wannan karamin littafin da kake gani dan kini ne wanda yake lubbul ilmi ta kwakwalwar ilmi ce wanda duk wannan manya-manyan mutawwalat kin sai da ya hada su ka hinya hada wannan musamman nasa na janibin malikiya inna hanbaliya ne inna sauran su ne a takeice wannan kananan da ta wanda kake gani kanana wanda zaka gani an yi su na mazahib wanda suke na fiqhu zunzurutun bayani kawai na fi'a kaza halaka ne kaza haram ne kaza da wannan bayanan da suke yi su suka hi komi wahala wajen rubutu sama da dukkan wani bahasi shi yasa kake ga magabata suke abun gakin su suke yin shi in aka ce ka dauki wani bayani na muktasar kai sadara biyu ko uku irin tashi lahiyayya salimiya lahiyayya ai ka shekara kana tunani kan kai sada shedara guda قلت هيك تشاو فيه دليل على جواز ادخال الصبيان في المساجد اتكين شي اكو دليل اكن حالتين شigar da yara cikin masallatai kaga yarinya ce amma aka sayo da ita cikin masallaci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yara suna shiga masallaci ba kore su ake ba akwai wani hadisi maudu'i na ƙarya da yake cewa ku nisantar da masallatan ku daga yara da mahaukata to ana nisantar da su yaushe za su koya matso da su dai cikin masallaci dan su koya حديث نقل ترد شاء بقوي الإمام كتشاه الدسنا مسلم بن إبراهيم مسلم بن إبراهيم يا أبا ملاباري أخبرنا علي بن المبارك أن يهي بن أبي كثير أن دمدم بن جوس أن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزان الله صلى الله عليه وسلم كتشاه اقتلوا الأسودين وكشي بقى كي قدابي في صلاة تكين صلى الهيت والأقرب دا مچيجي دا كناما دا أبن مچيجي كنا تكين صلى سو أنبادا إذن كشي سو kama kun gani abin da dai nake ga muku ke ta karin mai tuwa mai adir yana cewa wala ba asali wannan wa man ja'atu aqrabun haw hayyatu fi salati kenan hayi dogon bayanin dai da yayi kuma duka yawaici zaka gani galibi bayane ne wanda ka koma cikin mudawwalat haka ne musamman mai ahadari qala al-khattabi fil ma'alim al-imam al-khattabi cikin ma'alim sunan ke cewa cikin shi akwai dalili akan yin aiki dan kadan cikin sallah kuma cewa jeranta aiki a cikin sallah so dai ko so bi cikin hali guda bai bata sallah ka gani nan gurin kashe la shakka kashe maciji da kunama ba abu gode bane eh an yi ta tatarniya musamman in maciji ne yace wa zalika anna qatlul hayya galiban kamar yadda ana cewa al-qamaraini kaza al-umaraini an ce al-aswadaini kawai ana nihin maciji da kunama bakaki ma'anarin yawa yanzu na gane me kake nihi ba wannan ake nihi ba a larabci kawai mutalakin kunama da maciji ake ce ma al-aswad kawai mutalakin sake ce al-aswad wazalika anna qatlul hayya galiban inma yakunu bi darba wa darbatay ne ce saboda galibi kisan kunama ko maciji zai kasance da bugo ɗaya ne ko bugo guda biyu amma idan yayi ta yi har ya wuce iyaka wajen kasara kin to sallar shi ta baci yayi ta yi ta juya baya ya juya ya bi ta da gudu suka yi nan ai ma buzancan sallah kuma sallah ta baci yace wa ma'anal hayya kullu dirarun mubahun qatlu ka zanabir wa shi usban yace ma'anar kunama shine kuma cikin ma'anar kunama sai su dan dakata mana yanzu zan magana antar da yace kuma yana daukan ma'anar kunama anji khattabi dukkan wani abin da ke cutarwa ya halitta a kashe shi kamar azzumbur jirnaqo da kuma dukkan wasu kwaruka masu cutarwa to kaga ba ma wasu kunama ba wasu nau'i daban duk wani abun da yake cutarwa in ya taho ka cikin sallah ya halitta ka kashe shi yace wa rakhasa amatu ahlul ilmi fi qatlil aswadaini fi salati illa ibrahim an-nakhai dukkan malamai sun yi rangwame cewa ana iya kashe maciji da kunama cikin sallah sai ibrahim an-nakhai shi ya hana wa sunnatu aula mutubi amma sunna ita ce mafificin abin da za a yi wa biyayya ba magana al-imam ibrahim an-nakhai ba annabi ya ba da izini ba an yi waiwaye zuwa ga hanin ibrahim an-nakhai ba yace wa alamu anna al-amr bi qatlil hayya wal aqrab mutlaqun ghayr muqayyir bi darba aw darbatayn ka sani cewa a cikin hadisin nan kawai an yi umarni ne da cewa ana iya kashe kunama ba ai ko maciji ba a kayyade shi da bugo ɗaya ko bugo biyu ba bai haki ya huddo hadisi daga hadisin abi hurairah ke cewa kafaka lil hayya darba asabtaha am akhdataha ya wadatar maka gami da sha'anin kunama ko maciji bugo ɗaya ka same ta ko ka dace ko ka kuskure ta wannan yana nuni ne akan cewa hadisin nan na bai haki cewa bugo ɗaya aka baka dama bugo daya aka baka dama bai haƙi sai yake cewa wannan idan har ya inganta yana nihin Allah shine mafi sani yana nihin ya wadatar gami da ka aikata abinda annabi yayi umarni kuma yana nihin cewa idan ta hana gami da kanta da ka buga gocewa tai ba ana nihin an hana ka gami da kai ƙari akan bugo dayan ba bai haƙi sai yi hujja da dalili da hadisin da yazo daga Abi Hurairah cewa man qatala wasga duk wanda ya kashe tsakaka cikin bugo na farko yana da ladan kaza da kaza wanda ya kashe ta a bugo na biyu yana da ladan kaza da kaza duk wanda ya kashe ta a bugo na uku kenan kaga yace wannan yake nunin fifita cewa da ka fifita a ce an fifita ka kashe ta a bugon daya wannan hadisin ma da yazo inji bai haƙi rahimahullahu ta'ala hadisin ma da yazo cewa kafaka darba bahida bugo daya ya wadatar yana nihin zaburar da kai a ce kai kokarin bugo daya ka kashe ta kuma in bai samu ba sai ka ci gaba da bugunta ba ana nihin daga daya kaka kara ba hadisi na 918 al-imam yake cewa haddathana ahmad ibn hanbal wa musaddad wa hadha lafzuhu qala akhbarana bishr ya'ni ibn al-mufaddal haddathana burd an az-zuhri an urwa ibn zubair an aisha qalat take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance qala ahmad ahmad yake cewa yusalli yana salla wa babu alaihi mughla qoha tana rihi faji'tu sai nazo fastaftahatu sai na bude qala ahmad ahmad yake cewa famasha sai ya tahi fa fataha li sai ya bude min summa raja'a ila masallahu sanan ya komo zuwa gurin sallar shi wa zakara anna al-baba kana fil qibla ya ambata cewa qoha tana wajen al-qibla kaga wannan hadisin shi ma yana nuni akan jawazul amru al-yasir fi salah ya halitta yin aiki dan kadan cikin sallah annabi alayhi salatu wassalam yana cikin sallar ne amma har yayi tahiyyar da yaje bude mata koha kuma yayi da baya ci gaba da sallar shi tunda koha tana wajen al-qibla ne kamar da yake cikin hadisin duka wannan hadisin da aka kawo suna nuni akan halaccin yin aiki dan kadan a cikin sallah ba mai yawa ba wal hadisu yace dullu ala ibahatil mashi fi salati tadawwu'i lil haja hadisin yana nuni akan halaccin yin tahiyya cikin sallar nafila dan saboda idan bukata ta kama ba haka ba kawai nan zan mu takaita abin nan ko da dai Allah ba mu ladan shi ne kuskure Allah madaukin sarki yayi mana gafara wa alaikum assalam jurna ko wani kwari ne mai yana da zahin cizo kusan mu har a karatu muke jin shi ban san shi ba gaskiya na taba ganin hoton shi ma amma ban san shi ha anya an kwatanta shi da kiyashi ya hi kiyashi na taba ga hoton shi amma munan wajen kusan babu shi ne babu shi ne amma na abincika hoton shi inda mu gani mi tarayya wajen ganin shi mai yiwa mu san mu gano shi